أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد إن شاء الله قراتمنا ولا لسافي نداليا زام طورا دقا إن دمك صيح أقراتمنا يرام تهشافي نتلاتن دا تقص a wannan irin wannan shafin namu a idan ba mu manta ba a karatu da ya gabata har yanzu shi malam medaliya yana siffanta mana yadda giya ta ma'arifa ta sanin Allah take idan ka ji littafan sufaye bawon Allah sun ce sun sha giya ko sun dimauce to ba suna nufin giya irin ta kulba yadda ka sani ba yanzu idan ba mu manta ba a dan baya kadan yace ita giya ta sanin Allah ba giya ce da ake kwaba ta da ruwa ba a giya ce wacce ake hada ta da ruwan ido na tsoran Allah kukan da mutun yayi na tsoran Allah da irin wannan giyar ake da wannan irin wannan ruwan ake dafa wannan giyar yace sannan ko ba ta wuta ake dafa ta ba a ana dafa ta ne da narul asa wuta irin ta bakin ciki nadamar da mutun yake yi da kukansa na tsoron Allah da bakin cikin damuwa da Allah wahararatin da kuma kula zuciyar da bata huce ba sannan kuma ita wannan giya ta ma'arifa ba da gero ko dawa ake yin ta ba karamul kala'iki isuha dabi'u masu kyau sune asalin abin da ake nufin ake giyar da su wala ilmu da ilimi yawa saboda la karamul hada'iki ba da inabi irin na gonake ba wanti bazil unjibi ko kuma tsini irin na zabibi saboda haka da su ake yin giya irin wannan ta ma'arifa wadinalu hal fikir safi kuma tulun ta yadda ake zuba giyar tsoran Allah ba a kwalba ko kwano ko roba ake zuba ta ba a tulun ta al fikir safi tunani lafiyayyen tunani wa hawa wa lam yuksa iskat ta lam yuksa ba ta fatar da ita ba min sirril hawa daga sanyi irin na tsoran irin na san zuciya aw yaskari kuma bata daskare ba wannan ita ce giya ta tsoran Allah ai ita ce giya ta ma'arifar da su baye suke magana akan ta wal kas qawlun faisalun fi rahatin min mikwal sawbi siwa sawabi muawwadi wal kas qawlun faisalun fi rahatin min miki wal sawbi sawabi muawwadi wal kasu kofin da ake dafo ake zuba wannan giyar ai kan an gaya maka tulunta kaga in ta zo a tulu kaga dole a zuba ta a cikin kofunan da ake sha to wal kasu kofunan da ake zuba wannan giyar a sha qaulu wani irin fadi ne faisalu dalla dalla saboda haka ba irin wasu surutai na ba gaira ba dalili ba sune ma'arifa ba kofunan da ake kan ma'arifa da su qaulun wani irin fadi ne faisalun wanda yake dalla dalla firahatin a cikin tafi mimmiki walin daga wani mutum gwanin magana muawwadi wanda yake sabo saubar sawabi zuwa ga jihar daidai wannan shine kofunta shine wal kasu kofunta qaulun faisalun magana ce wacce take mai rarrabewa firahatin a cikin ita wannan giyar kuma tana tafin halin mimmiki walin shikenan wanda yake raba ta kenan mimmiki walin tana cikin tafin mimmiki walin wani mutum gwanin magana muawwadi wanda ya sabo saubi sawabi zuwa ga daidai yace qad sanaha saunan nufusi wa basaha basan nafisi li alihi lasumari qad sanaha saunan nufusi wa basaha basan nafisi li ahlihi lasummadi ita wannan giya ta ma'arifa da shehu malam nasir yake rabawa qad sanaha haqiqa shehu malam nasir qad sanaha ya kiyaye wannan giyar saunan nufusi irin kiyaye wanda ake wa rayuka saboda haka giya ce wacce ba kowa yake ba ita ba yadda kake kiyaye ranka to haka ake kiyaye giya ta ma'arifa ba kowa yake shayarwa ba shine qad sanaha haqiqa ya kiyaye ta saunan nufusi irin yadda ake yake kiyaye rayuka wa basaha kuma shehu malam nasir ya raba ta bassan nafisi irin yadda ake rabon abu mai tsada li ahlihi ga ma'abota wanda suka tantance wannan abun la summati amma baya ba masu girman kai banda masu girman kai eh shine kadisana ha hakika ya kiyaye ta saunan nufusi irin kiyaye wanda ake wa rayuka wa bassa kuma ya raba ta bassan nafisi irin yadda ake raba abubuwa masu tsada li ahlihi ga wanda suka tantance wannan abun la summati kuma banda masu girman kai waɗanda suka sallama suka bi su ake ba wannan abu fa iza adara ku usaha daribat laha ahlun naha darabal qadibil amladi fa iza adara ku usaha daribat laha ahlun naha darabal qadibil amladi har yanzu ina ga maka ita wannan giya fa iza adara ku usaha lokacin da aka kewaya da ku usaha kofunan wannan giyar aka zo aka rarraba ta shine fa iza adara lokacin da aka kewaya ku usaha da kofuna na wannan giyar ahlun nuha masu hankali daribat sai su ta farin ciki laha saboda samun wannan giya ta ma'arifa darabal qadibi sai su rika farin ciki irin farin cikin alqadibi reshi amladi wanda yake mana inci kamar da za ka gare shi mai nikima danye yana rawa yana kadawa to haka masu hankali a arifin suka sha giyar ma'arifa suke shine fa iza adara ku usaha lokacin da aka kewaya da kofunan ta aka raba ta kenan ahlun nuha ma abota hankali daribat sai su ta farin ciki laha saboda samun wannan giya darabal qabibi irin farin cikin reshi darabal qabibil amladi irin farin cikin reshe wanda yake mana imci wa asakatil asma'u nus tatamumhilin lirra'd wal laqirdul madali muqarridi wa asakatil asma'u nus tatamumhilin lirra'd wal laqirdul madali muqarridi saboda haka shi shehu malan nasiru saboda fasaharsa da iliminsa idan yana magana wa asakatil asma'u al asma'u kunnuwa shine al asma'u kunnuwa wa asakat sai su saurare zuwa gare shi shehu malan nasiru idan yana magana ba a surutu saboda tsananin fasaharsa da dadin maganarsa da maganganu da yake faɗa masu muhimmanci in yana magana ba a surutu shine al asma'u kunnuwa wa asakat sai su saurare zuwa gare shi nustata mumhilil ra'adi irin sauraron mai fari shine nustata mumhilil irin sauraron mai fari lirra'adi ga cida lokacin da mutane suke fama da fari ana ta jiran ruwa ko karar tanki suka je su tsammanin ruwa za a yi haka ne ko ba wa drama ko karar tanki suka je su kai na fara jin kara fa ko ruwa za a mana ne to shi shehu malam nasiru saboda fasaharsa irin yadda mai san ruwan sama fari ya dame suke sauraron ruwan irin yadda suke tsin sun ji cida suka ji an fara dararara ya za su kwantar da hankali kai kara fa muke ji kai ko ruwa za mu samu ne to saboda haka kunnuwa suke sauraron shehu malam nasiru da ya fara magana sai ka ji kowa ya yi shiru eh shine wa asakatul asma'u al asma'u kunnuwa wa asakat sai su saurare zuwa ga malam nasiru nustata mumhilil ra'adi irin sauraron masu fari ga cida wal kirdil mada li muqarridi hakan nan kuma kunnuwa za su saurare wal kirdil mada irin sauraron cire kaska eh wal kirdil mada irin sauraron cire kaska li muqarridi ga mai cire kaska dabbobi suna san mai cire musu kaska a wata nuskar kuma suka ce kal ird wannan wal kirdil uka uka in aka ce uka kuma shine kamar bindi ko ka ce jela amma da din ma'anna ba zai baci ba in ka ce lirradi wal kirdi kamar sauraron mai cira kaska al uka a jelar dabba ko kuma wal kirdul mada kamar cire kaska wa abin hawa li muqarridi ga wanda yake cire mata kaska kamar du'a kamar yadda yake sananne ne a dabi'ar masu kiwo dabbobi suna so a rika cire musu kaskar da take jikin su saboda ita kaskar an tawo jikin dabba shan jinin sa take yi bayan shan jini kuma kaskar tana da kaikayi saboda haka dabbobi suna so a rika cire musu kaskar lokacin da aka zo ana charge jikin dabba ana shafa ta ana cire mata kaskar za ka ga ta nutsu sosai ko kare ne yazo in ka fara shafa shi kana bincika cikin sa kana kokarin in akwai kaskar ka cire za ka ga ya nutsu ya kwantar da hankalin sa to haka raquma ma suke haka raquma haka dawaki ma suke dokin akwai kaska a jikin sa ana shafa shi a hankali ana cire kaskar nan yakan nutsu sosai to duk dabbobi haka suke to shi shehu malam nasiru in yana magana yadda ake sauraron sa kai ka ce mutun ne wanda yake cirewa dabba kaska yadda take jin dadi take kwantar da hankalin sa shine wal kirdi kai ka ce cire kaska ne almada wa abun hawa ko kuma kirdilu wannan kirdil uka kai ka ce cire kaska ne a jelar dabba limukardi ga mai cire mata kaska akwai hadisi ma wanda mutane anan nake kara jinjinawa karatun luka lalle duk wanda yake so samu ilimi mai inganci lalle ya kamata ya san luka da adabi akwai daga cikin siffar da ake wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke nutsuwa suke kwantar da hankalin su a gaban annabi mai siffanta zai ce ka anna ala ru'usihim at-tayr ka anna ala ru'usihim at-tayr sahabbai in kaga yadda suke kwantar da hankalin su sun nutsu a wajen annabi kai ka ce tsuntsu ne akan su to kaga wannan ka anna ala ru'usihim at-tayr yana da alaka da wannan karatun namu ya gaya maka cewa dabbobi idan ana cire musu kaskar nutsuwa suke yi to dabbobin da suke kiwo idan tsuntsaye suka hau kansu tsuntsaye masu neman kaska to da dabba ta ji tsuntsu ya hau kanta ta san kaska yake nema saboda haka wani lokacin sai ga dabba ta yi shiru ta nutsu ko motsi ba ta sanye wai kar ta motsi wannan tsuntsun ya tashi za ta yi motsi ce za ta nutsu ta yi shiru saboda wannan tsuntsun ya bi a hankali ya caje jikinta in akwai kaska ya cire mata to irin wannan ne ake siffanta sahabbai ma ake sallallahu alaihi wasallam to ka anna ala ru'usihim at-tayr to kaga yana da alaka da wannan karatun tunda mun yi sharhin sa zan maimaita wa asaqatil asma'u kunnuwa sukan yi saurare zuwa ga mala eh wa asaqatil asma'u kamar yadda ita tafsira ta yi min barna tana ya ga mun littafi wa asaqatil asma'u kunnuwa suna sauraro zuwa ga mala nustata irin sauraron mumkilin mai fari lirradiga ga kida ko kace ga tsawa wal kirdil mada kamar kuma sauraron da taguwa take ko abin hawa ko dabba take wa mai cire mata kaska limqardi ga mai cire mata kaska watamannatil azan law kanu ma an qalban fatasad misliha misluhu bil musqidi watamannatil azan law kanat ma an qalban fatasad misluhu bil musqidi har yanzu ina gaya maka fasaha ta mala da gwanintar magana irin ta mala wata mannatil azan kunnuwa suna buri laukanat ma'an kalba eh wata mannatil azan kunnuwa suna buri laukanu ma'an kalba da a ce su ma suna tare da zuciya da kamar da zuciya take jin abu a ce su ma haka suke ji fatasada sai su arziki su rabauta mislahu kamar yadda zuciyar ta rabauta bil musqidi da samun arziki wannan a wata nuskar akwai wata nuskar kuma da take da wani baitin shi ma na rubuta shi a kafa da biro saboda wata kila wani nasa ne a wata nuskar kuma yadda baitin yake wata mannatil a'aba'u sauran gaban jiki idan malam yana magana saboda dadin maganarsa da fasaharsa da muhimmancin abin da yake faɗa wata mannatil a'aba'u gabbai na jikin mutum suna burin laukanat ma'an uzna ina ma su ma suna tare da kunnuwa ina ma yadda kunne yake ji su ma haka suke ji walaula fawzuha ba dan raban da kunnuwa suka samu na cin maganar malam ba lam tuhsadi sauran gabobi da ba su yi musu hasadar ina ma su ma suna jin magana ba to wa wata nuskar wannan baitin ne wasma'u kai yahudi ta qaulati nasihin innal ulala tambagi li musakkadi yace wasma'a ukayya hudita qaulata nasihin innal ulala tambagi li musakkadi yace to yana baka shawara wasma kaji ukayya ya kai karamin dan uwana Hudifa a shirye da kai kaulata nafiyin magana irin ta mai yin nasiha innal ula hakika daukaka la tambagi ba ta cancanta limu sakkade ga mutum mai nauyin jiki wannan baitin kusan yana da alaka da tun daga alimin bid'ata da muka karanto alimin bid'ata la ubalaka tarfuti har zuwa nan wannan baitin yana da alaka da wancan baitin wannan nasiha da yake ta maka cewa ka je ka hada shehu malan nasu shine wasma'a kashi ukayya ya kai karamin dan uwana amma wannan tasgiri ne na tarahumi saboda jin kai ne da tausayi wasma'a kashi kai kai ukayya ya kai dan karamin dan uwana hudita ashiye da kai kaulata nasihin fadin mai yin nasiha ne yake cewa innal ula hakika daukaka irin ta samun ilimi na ma'arifa da samun kusanci zuwa ga Allah la tambagi ba ta kamata limusakkali ga mutum mai nauyin jiki duk mutumin da ya san mai nauyin jiki baya so ya jajirce ibada to bai cancanta samu mukami a cikin ma'arifa ba a wata nasar kuma la tambani ba ta jiruwa limusakkali ga mutum mai nauyin jiki wahayubatin lasanihi da imma ilinta ayama zahibuhu alaihi mikhudati wahayubatin lasbin hida'in ma'ikin ta aya mazahibuhu alaihi mikhdabi wahayubatin hakan nan ita daukaka ba ta dacewa daukaka cikin Allah daukaka cikin jagoranci na shehunta na dariqa daukaka ta jan bayin Allah zuwa ga Allah ba ta cancanta wahayubatin ga mutum matsoraci ba zai iya jagorancin al'umma ya kai su cikin Allah ba lahibin lasibin sannan ko ba ta cancanta ga mutumin da yake marowaci duk abin da ya samu ya zuba aljihunsa daga shi sai ƴaƴansa to bai dace ya zama shehi ba a dariqa wanda zai jagoranci mutane hida'in sannan ko ba ta cancanta ga mutumin da yake wawa ma'ikin sannan ba ta cancanta ga mutumin da yake mai dufin kai ta aya mazahibuhu alaihi mazahibuhu hanyoyi na zuwa ga Allah na jagorancin bayin Allah zuwa ga Allah ta aya mazahibuhu wannan hanyoyin sun yi wahala alaihi gare shi mikrbaji wanda yake mai yawanci wanda ya zanto kawai ɗan adura ne kawai duk tashin hankalinsa ya samu abin da zai ci in ya samu ya ci shikenan hankalinsa ya kwanta to irin wannan mutumin to tashiya ta Allah ba ta dace da shi ba shine wahayubatin mutumin da yake mai yawan tsoro lasbin mutumin da yake marowaci hida'in mutumin da yake wawa ma'ikin shi ma wawa ta aya mazahibuhu hanyoyin tafiya zuwa ga Allah ta yi wahala alaihi gare shi mikbadi wanda zan to mai yawanci wajalandadin samiril muru atlamihin idfaihi alwa ka'inin mutafayyidi wajalandadin samiril muru ati lamihin idfaihi alwada ka'ilin mutafayyidi har yanzu yana gaya maka cewa fa ka nemi shehunnai na Allah ka rike su kai ka zuwa ga Allah irin su shi shehin da yake wakan nan shehu malan nasu yace daga cikin mutanen da basu dace su jagoranci mutane zuwa Allah ba wajalan dadi akwai mutumin da yake fajiri mutum mai yawan laifi zamirul muru'ati wanda yake mai watsar da muru'a wanda baya rike mutuncin kansa shine zamirul muru'ati zamirul muru'ati wanda baya rike mutuncinsa ana samu jagora zanto mai kiyaye mutuncinsa lamihin idfaihi wanda yake duba gefansa saboda jiji da kai da ya fito ya rika duba rigarsa yaya tayi kyau ko bata yi kyau ba wani duba mun yaya hulan nan tayi ko bata yi ba to shine lamihin idfaihi ne duba gefansa guda biyu saboda jiji da kai shi kawai iya bakin kokarin soyayya za a yi ya barke mutane to shi ma irin wannan mutumin bai dace zama jagora ba shine lamihin idfaihi ne duba gefansa guda biyu imma gefansa na jikinsa kuma imma kuma ya za a yi ya burge mutane kawai shi yaddar mutane yake ne ba alwada sannan mai taurin kai duk mutumin da yake mai taurin kai baya jin shawara to shi ma in ya zama jagora na mutane za a sha wahala kha'ilin sannan ko mutumin da yake mayaudari mutafayyidi wanda yake ilmautacce to duk wannan mutumin bai dace ya zama shehi cikin Allah ba shine wajalan dadin da mutumin da yake fajiri samirul muruati wanda yake mai zubar da mutuncin sa lamihin idafihi mai duba gefan sa guda biyu alwada mutum mai taurin kai kha'ilin mutum mai yawan takama mutafayyidi dimautacce to shi ma mutum bai dace zama shehi ba cikin Allah shehi shine irin shehu malam nasir da ya ga maka masu dabi'u masu kyau yace kamilun biha libin sura sura kamilun biha libin suran aribunhu aribunhu walun kamisul hasha harrana midla'i anjidi kamilun biha bunu sura kamilun biha bunu sura aribun huwalun kamisul hasha harranu midla'i anjidi kamilun biha libin sura ita daukaka ko jagorancin mutane zuwa ga cikin Allah kaminun bi halibin sara me canta ibnu sara dan tafarki ibnu sura dan tafarki mana mutumin da yake tafiyar dare kaminun bi hashi ya cancanta da ya zama jagora cikin jama'a shine kabilu sura dan tafarki mana wanda yake tafiyar dare wanda idan abu ya taso in za a kwana ma ana yi zai iya wuni ya kwana yana yin wani abu wanda yake muhimmi wanda ya shafi al'umma to irin wannan mutum shine shugaba ba wanda da an yi har zai fara gangadi ba ba zai iya jagoranta al'umma ba shine kamilun biha ibnu sura ibnu sura ibnu suran dan dare kamilun biha shi cancanta da daukaka ya jagoranci mutane cikin Allah aribun mutumin da yake mai hankali huwali wanda yake mai yawan dabara kamisu da hasha mai dan kwararren ciki mana ba wanda da ya fara jin yunwa komai ya rikice ba kasa ko mutumin da ya fara jin yunwa to komai ne ma ba zai yi ba da ya fara jin yunwa ko zance kake ga yamar ma ba zai gane ba to shine kamisu da hasha wanda yake mai dan kwararren ciki mana wanda yake mai juriyar yunwa ba wanda da ya fara jin yunwa duk abin da kuke faɗa shi shikenan shi sai ya nemi abinci ya ci ba a kamisu hasha ya zanto mai dan kwararren ciki mai juriyar yunwa harrana wanda yake mai yawan jure kishirwa midla'i anjidi midla'a anjidi midla'u anjidi wanda yake mai yawan tsinkaya tudu wanda zai iya hawa tudu ya hango me yake faruwa amma midla'u anjidi shine mai tsinkaya mai kallo a tudu ma'ana mutumin da yake da hankalin da zai iya hango wani abu na gaba in ana wasu abubuwa zai iya hango cewa in ba a bar abu kaza ba nan da lokaci kaza matsala iri kaza za ta iya faruwa ko kuma in muka yi target iri kaza nan da lokaci kaza za mu iya cin nasara iri kaza to irin waɗannan mutanen su suka cancanta su zama jagorori zuwa Allah shine ibnu suran dan dare kamilun bi hashi ya cancanta da ita wanda zai rika aiki ba dare ba rana aribun mai hankali huwalin mai yawan dabara kamisu da hasha mai dan kwararren ciki harranu mai yawan jin kishirwa midla'u anjidi mai tsinkaya tudu nahidun alal illati bil bazla'i fi sudil qulubi wa farijil muta'ajlidi nahidun alal illati bil bazla'i fi sudil qulubi wa farijil muta'ajlidi nahidun alal illati sannan ita daukaka ta fi cancantawa mutumin da yake nahidu mai yawan zabura ne alal illati a bisa illoli alal illati bisa illoli bil bazala ya cikin masifu sudul qutubi bil bazala ya cikin illoli sudul qutubi wanda suke manya-manyan al'amura sudul qutubi al'amura manya-manya masu tsanani wa farijil muta'ajlidi wanda yake iya yaye abin da ya rikice wannan shine jagora nahidun alal illati mai yawan zabura a bisa illoli mana wanda yana da bukata amma zai iya taimakon wani shi ma shine nahidun mai yawan zabura a bisa illoli mana shi ma yana da bukata duk da bukatunsa haka zai takura kuma shi ma ya samu abin da zai taimaki wani bayan kuma shi ma yana da wannan bukatar bil bazla ya cikin masifu fi sudul qulubi a cikin manya-manyan al'amura masu tashin hankali wa farij kuma ya zanto mai yayewa ne muta ajilidi abubuwa masu rikici ba wanda da wasu abubuwa sun taso shikenan duk su firgita shi ya kasa tsaye ya kasa kwance ba eh wallahi ta'ala alamu